lafiya lau mu kai ki lafiya lau yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya
taro lafiya lau
nagode
mu kai ki lafiya lau
yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya mi taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya kwarai
taro lafiya lau
amarya
mu kai ki lafiya lau
amarya
mu kai hagun miki muke danga mu ga masoya
mai ba mu ko da yaushe ni mata yalwata arabi na yi roko ga hana ni in fata ni ma in kukuta da dadin azurtata amanni wallahi ya muta bin kira
taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau
mariya mu ya gundiki muke nan ga mu ga masoya
dan zan yi addu'a sai na bace gurin masoyi lalar sanarki har kana kai kowa ya tambayan sai in fadi da shi na koyi ki yadda zan yi bauta a gungwani buwai ko ban fadi ba kun san shi ke da fikira mallala
taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau
yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya
yau ma zan tukana akan sunnar sane da kun ji baitukan nan kun san da gaske ne bango mijin amarya shanin kuna mune bango ina kake na amaryar da ba ta zane ai babba babba ne dan hidimar sa babu kura
taro lafiya lau
nagode
ki lafiya lau
amarya ya gundiki muke danga mu ga masoya
ayya tun kwalwar da kaka jiki dan kuma su gayya da sanni da dabo ai ni ma da kene na koya tashi juya ki dan yi kwarkwasa sai ya zaman ki kau da bara tunda kin sani yanzu an gwanki ke kira
taro lafiya lau
mu
kai ki lafiya lau
amarya
yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya
nasara da sunan Allah da kin shige sai kin ga yan dagwaito wai yanzu me rage fatan mu dai zaman ki uwa kar da ki buge da jin zugar kawaye da binciken suwaye ai kin dare kina san saki kau da jin kira
taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau
yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya
ranar farin ciki kowa ya
ranar farin ciki kowa ya
ranar farin ciki kowa ya ai da kiri san garin da zan je kafin in tafi ne kamar asabi
ranar farin ciki kuwa
ranar farin ciki ta tabbata akwai kirare ku dinga rausaya tunda ki dan ku ne amare dan na ga dazu an kama amar su da tirare kashi ku yana kida ni ko ina ta zazzaga zuba
ranar farin ciki
ai mata mata ne wasu matan ai ba mata bane ba dan wata babu gayu a gare ta bata iya ba barare kidan amarya da angwanta kaji baba
ranar farin ciki ko
wa karbi ki nake wasu basu san dadi nake ba to ai bure ka ne duk da abun ba mu iya ba na san koyo nake ni ban ce gwani nake ba amma idan anai na tofa akan yaba nagode
ranar farin ciki ko
taro ai taro da amarya ga mijinta ango da kai nake dan yau kayi mata tana da tarbiya kaf a garin gaba irin ta ni addu'a nake Allah na kushin guba
ranar farin ciki ko
ranar farin ciki ce
ranar farin ciki
mu taka rawar farin ciki dan
Allah ranar farin ciki ko
ai abu fada na bai baki ne idan da zan ce koran gudu a baiwa zo mu a bar kwatance da kabi diddigin tarihi akwai mazaje sun shafa gwarmaya duk da waɗansu ba su sani ba
ranar farin ciki ko
har abada mu tuka raba ango da amarya
har abada mu tuka raba ango da amarya
har abada abada da ango da amarya
har abada mu tuka raba ango da amarya
na da luwana
har abada muke karaba an goda amarya
ba ga aba koda an saba ni da jira
har abada muke karaba an goda amarya
kar ku rabu kar ku yi ban kwana da jira
har abada muke karaba an goda amarya
akwai kauna mai karfi in kun ka tina na
har abada muke karaba an goda amarya
ke har abada abada muke karaba an goda amarya
har abada muke karaba an goda amarya
nagode.